sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mama Saru, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 9 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin na yanzu, baya ga labaran duniya, muna kuma dauke da rahotanni da suka hada da rahoto daga Ghana, inda gwamnatin kasar ta kaddamar da bikin kishin itatuwa a wani matakin kare muhalli wanda aka gudanar a babban birnin kasar, wato Accra. Da kuma kudi cewa daruruwan motoci ne da shakar da lodi suka makale, wato akan hanyar suka zuwa Togo, wato kuma ku gafarce ni. Da kuma kudi cewa daruruwan motoci shakar da kaya da suka nufi kasar Niger sun makale akan iyakar Niger da Burkina Faso. Muna kuma tafi da wani bangare na hirar da muka yi da kunannan mai sharhi na akan al'amuran tsaro Bula Mabukati a yayin wata ziyara da ya kawo a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Waɗannan da masu ran rahotanni na nan tafi a cikin shirin bayan an saurari cikakkun labaran duniya.
Sau jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Rahotanni na cewa an kashe shugaban wani bangaren kungiyar 'yan ta'adda ta Islamic State a kasar Afghanistan cikin wannan makon a wani yanki da ke kan iyaka da Pakistan, kamar yadda jami'an leken asirin kasashen biyu suka tabbatar wa muryar Amurka. Sana'ullah Ghafari, wanda ake ikirarin shine sarkin Islamic State na Khorasan ko ISK a takaice, ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun watan Yuni 2020. An fi saninsa da suna Shahab al-Muhajir, kuma an ce yana da shekaru 30 da haihuwa. Ghafari yana tafiya ne a lardin Kunar mai tsaunuka da yammacin Talata. Shine jami'an tsaron Taliban suka kai masa hari a wani samamen leken asiri. An dai kashe wasu sojin kungiyar ISK 6 a wani samame da aka kai a yankin, kamar yadda majiyoyin Taliban suka ce, ba tare da yin ƙarin bayani ba. Yayin da fadan da ake gwabza a Sudan ya shiga mako na 8, bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin Khartoum. Yusuf Aizat, mai baiwa dakarun kota kwana ta RSF shawara kan harkokin siyasa, ya yi igirarin cewa mayakansu sun kame babbar majiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke Yarmouk, kuma tana karkashin kulawar janar Muhammad Hamdan Dagalo. Ya ce RSF na da mallakar kashi 90% na Khartoum, kuma watakila a yau bayan mun karbe masana'antar soji zai kai kusan kashi 95 cikin 100. Wannan shine halin da ake ciki a yanzu. Ya kara da cewa wannan ita ce babbar masana'antar harsasan makamai, kuma nan ce babbar majiyar dakarun Sudan a Khartoum. Nan ne inda SAF take adana makamai da harsasai da duk kayan aikin soji. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da rakiyar matarsa Bridget ya isa French Alps yau Juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba mu wukaje a Lamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin Annecy. Macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin Grenoble, inda ake jinyar uku daga cikin yara hudu da aka daba mu wukar. Jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun, kuma jami'an jinya na kan sa ido kan halin da suke ciki, inda ɗaya daga cikin yaran ke cikin wani mawuyacin hali. Ana kan jinyar yaro na hudu a birnin Geneva, kasar Switzerland. Zuwa yanzu dai ba san ko shugaban kasa da matarsa za su tafi Geneva din ba. To, kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki, wanda don haka ya zama tsohon shugaban kasa na farko a tarihin Amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya. Tuhumar mai fannoni 7, wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba, na zargin Trump da aikata laifukan da suka hada da saba mu dokar gwamnatin tarayya wadda ta hana adana bayanai game da tsaron kasa, wanda wani laifi ne da hukuncinsa daurin shekaru har 10 ne a gidan yari. Trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntarsa mai suna Truth Social. Yana mai cewa an san macin sai gurfana gaban kotu a Miami ranar Talata. Gurbatacciyar gwamnatin Biden ta gaya ma lauyoyi na cewa ana tuhumata akan wannan kage game da wasu akwatuna. Abinda Trump ya rubuta kenan, wato yana magana game da akwatunan da ke kunshe da wasu bayanan sirrin gwamnati da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga wurinsa a gidansa na Florida a watan Agusta. Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan China da ke kasar a yau Juma'a tana mai yin Allah wadai da abin da ta kira sukar Korea ta Kudu wanda ba za iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin Korea ta Kudu da Beijing wannan al'amari na zuwa ne bayan da jakadan China Jin Haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen Korea ta Kudu da kuma yadda Korea ta Kudu ta kara makale ma Amurka akwai matsaloli a dangantakar mu ta bai daya kuma a gaskiya wannan ba laifin China bane a cewar Jin bisa ga wata takaddar da ofishin jakadancin China dake birnin Seoul ya fitar musamman Jin ya nuna cewa Korea ta Kudu na mika wuya ga abin da ya kira matsan lamba daga kasashen waje irin su Amurka mai yi wa China zagon kasa
to madalla gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto labaran duniya yanzu kuma zamu je ga rahoton mu na farko daga Ghana inda gwamnatin kasar ta kaddamar da bikin shuka itatuwa a babban birnin kasar Accra a kokarin da take yi na kare muhalli ga wakilin murya Amurka Hamza Adon da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana
for example reports that human activities have emitted some 2.4 trillion tons of carbon dioxide since the pre-industrial era.
Wannan ne jawabin da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar yayin taron shuka bishiyoyi da ake yi shekara-shekara a kasar inda ya jaddada muhimmancin shuka bishiyoyi ga al'umman kasar yana mai cewa gwamnatin sa a shirye take ta kare muhalli tare da daukacin al'umman kasar da ma ba da gudunmuwa wajen magance matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fama da shi gaban yayi kira ga al'umman kasar da su ba da nasu gudunmuwa wajen shuka bishiyoyi domin karfafa martabar dazugan kasar
protecting our environment and our people and contributing to global efforts to halt climate change.
A nasa jawabi ministan filaye da albarkatun kasa Honorable Abu Jinapo ya jinjina wa shugaban kasa bisa namijin kokarin da yayi wajen kebe ranar shuka bishiyoyi ta kasa yana mai cewa Ghana ta zarta burin da take so ta cimma na shuka bishiyoyi a kasar tun lokacin da ta kaddamar da shirin shuka bishiyoyi a shekarar 2021
consistently exceeded our targets since the commencement of the Green Ghana Day and I'm confident that today the Green Ghana Day will be another resounding success.
Dangane da kokarin da Ghana ke yi na bada nata gudunmuwa wajen yaki da duniya ke yi da dumamar yanayi ya sa na tuntubi Hamdiya Abdul Latif mai sharhi kan harkar muhalli a Ghana inda na yi mata tambaya ko shin ya ta ji da wannan matakin da gwamnatin Ghana ta dauka na shuka bishiyoyi a kowace shekara Hamdiya dai ta ce shuka bishiyoyi zai taimaka wajen dakile kwararowar hamada da gyara kasa da kuma dawo da inganci da martabar kasar noma a sassan fadin kasar
ya shuka itace yayi very very important don't keep da muke facing shi duniya yanzu global warming 10% of our global warming ya fito ga itace nan da ake yanyanka wannan isa yayi very important shuka itacen nan saboda an aka shuka itace ya yetanye ya restore lost forest mun ya kuma repair ecosystem ne da yanzu ya damage nan and most importantly climate changing ya contribute to it and ya kuma reduce global warming
hukumomi a kasar Ghana dai sun yi kiyasin cewa kashi 80 cikin 100 na dazukan kasar Ghana sun lalace saboda lalata muhalli da sare bishiyoyi kasar ta Ghana dai ta riga ta fara ganin illolin sauyin yanayi Hamza Adan muryar Amurka daga Accra Ghana
to madalla a gaida Hamza Adan da wannan rahoto yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda wakilinmu da ke can Suleiman Mani Barma ya aika mana rahoto cewa daruruwan motoci shakare da lodi da suka fito daga Ghana da Togo suka makale akan hanyar iyakar Niger da Burkina Faso kamar dai yadda za ku ji a wannan rahoton nasa
yawaitar ayyukan yan ta'adda akan hanyar da ke hada garuruwan Cinkase da Bitu da Fada da Kancari ta bangaren Burkina Faso zuwa garin Torodi da ke Niger ya sa matafiya ke dogon kewaye domin bi ta garin Dori da nufin samun rakiyar jami'an tsaro to sai dai a wannan karin samun rakiyar ya faskara lamarin da ya ritsa da trailolin Niger kimanin 300 akan iyakar Burkina Faso bayan fitowar su daga Ghana da Togo dauke da lodi ga mace Muhammadu na daga cikin shugabannin kungiyar drivobi ta kasa
ko lokacin da mun zo nan kasashen da adda irin matsala kamar su Burkina Faso muna iya yi kamar kwanaki ana jira yanda sojoji za su yi rakiya su kawo to yanzu abun muna ganin cewa yana ta yin kamari ka san Niger rai duk abin da muke ci abin da muke sha abin da muke unhuni da shi da kasashen waje kai inda muke doko kaya cin da Burkina Faso suke doko kaya amma su kayan suna isa kasashen su kenan wake wahala mu ne ɗan ƙasar talakawa kuma da durbobin mu wa'anda ba su da ruwan kwana babu tsaro ana cikin tashin hankali tunda wanda ya tashi gidan shi maimakon ya yi sati guda ko sati biyu ya buga wata guda wata biyu yana kwance cikin kasar da ba tashi ba bai san kowa ba bisa hanya kullun shi na zaton yau zuwa muna taka wannan can wuri tashi hankali nan iyalin shi tashi hankali kaya na can shi buge wasu lalace ma nan kuma ana bukatar su dole kaya za su yi tsada
makonni kusan biyu kenan da waɗannan motoci ke jibge cikin halin jira yayin da ta bangaren Niger ma wasu motocin dakon mai a kalla 180 ke garin Tera na jihar Talabiri dauke da loadin da ya kamata su sauke a Burkina Faso da Mali amma kuma su din ma rashin samun rakiya ya hana musu tsallaka iyaka kawo yanzu ba wani bayani a hukunce daga bangaren Niger ko Burkina Faso dangane da dalilan dakatar da tsarin raka matafiya sabili kenan kungiyar direbobi a tabakin sakataranta ke ganin bukatar tsoma bakin shugaban kasar Niger don warware wannan kulli
sojawan Burkina Faso a koma aiki tare da haka muke kira ga president Bazoum Mohamed da kire Ibrahim Traore sabita major biyu su ga juna strategy wadda za su yi kwamwatan motocin mu daga Burkina Faso zuwa Niger kuma daga Niger zuwa Burkina Faso dan saboda shugaban kasashen
sakataren kungiyar yan kasuwar Niger da ke shigo da kaya daga waje Shaibu Chambiano da na tuntuba akan wannan batu ya bayyana min cewa yana ci gaba da tattara bayanai domin tantance zahirin girman matsalar da abin ya haddasa matsalar tsaro a yankin Sahel sakamakon mamayar da yan ta'adda suka yi wa kusan kashi 40 na fadin kasar Burkina Faso kamar yadda arewacin Mali ma ke hannun mayakan jihadi abu ne da ya shafi garuruwa da dama na iyakar Niger da waɗannan kasashe lamarin da sannan a hankali ke shafar sha'anin zirga-zirgar jama'a a baya an kesta goma motocin dakon albasa da na man fetur da na iccen girki da yan ta'adda suka kona kurmus mafari kenan matafiya ke dare-daren kama hanya ba tare da rakiyar dakarun gwamnati ba Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sulai Mumuni Barma a dazin sashen Hausa na muryar Amurka ya karbi bakuncin sanannen mai sharhi kan al'amuran tsaro Bulama Bukarte inda muka tattauna da shi akan al'amuran tsaro a Najeriya na fara da tambayar shi yadda lamarin tsaro ya kasance a gwamnatin da ta shude idan hali yayi za ku ji irin shawarwarin da ya ba sabuwar gwamnatin kan yadda za a tankari matsalar tsaro a Najeriya ga dai Bulama Bukarte da ƙarin haske
to a gaskiya idan ba mu manta ba Hajiya wancan gwamnati alƙawarin da shugaba Buhari yayi manya-manya guda uku na farko tsaro ne to kuma abin takeici sai ya zama rashin tsaro ya ƙara rurucewa a ƙarƙashin shi duk da yake a matsalar Boko Haram yayi nasarori da dama wajen misali dakatar da ta da bumabamai a gurare irin su Kaduna su Kano wato waɗanda muka gani a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan a ƙarƙashin Buhari ba mu ga waɗannan ba amma har yanzu matsalar Boko Haram na nan tana cin rayuka da dukiyoyin al'umma a arewa ta gabas din kuma mun san cewa yanzu bangaren Boko Haram masu alaka da ISIS sun ma kafa sansanoni a arewa ta tsakiya kamar jihar Kogi haka kuma bangaren Boko Haram masu alaka da Al-Qaeda su kuma sun kafa sansani a Kaduna wajajen birnin Gwari da sauran su dinnan to kin ga zaki iya cewa ita kanta Boko Haram ya danyi kokari shi shugaba Buhari amma kuma abin yayi ta yaduwa to bayan wannan kuma matsalar yan bindigan nan ta yi kamari in baki manta ba kafin Buhari ya zama shugaban kasa ba mu taba ganin irin wato rashin mutuncin nan da rashin imani da yan bindiga suke na suje su tada kauyuka 10-20 lokaci daya su kashe mutum gwamman mutane su sace mutane kaza ba mu ga wannan ba saboda haka wannan matsalar ta yi kamari sannan kuma a kudu maso gabas matsalar wato yan IPOP yan kungiyar masu cewa suna son su kafa kasar Inyamurai ta kunno kai kafin Buhari ba su dau makamai ba 2012 aka yi kungiyar Nnamdi Kanu ya yi kungiyar amma ba su dau makami ba sai 2019-2020 saboda haka kya iya cewa karkashin Buhari waɗannan abubuwa suka ruruce kuma wato abu ne da ina ganin shi kanshi Buhari in kika duba a shekaru 8 din nan an kashe wajen yan Najeriya 58,000 waɗannan kungiyoyin suka kashe banda kuma sama da miliyan 4 da suka raba da gidajensu da gonakinsu da wato iyadinsu
na'am idan aka dubi irin kudin da gwamnatin da ta gabata kuma in ce gwamnatocin da suka gabata suka kashewa a fannin tsaro wanda kuma a iya cewa to kuma da duka fada an samu sauki ta wani bangare zuwa wani lokaci amma daga baya abin a iya cewa kaman ma yayi rassa
haka
anan menene kake ganin ya kawo rashin samun cikakkiyar nasara duk wani irin makudan kuɗi da gwamnatoci suke kashewa akan wannan harka ta tsaro domin ganin cewa an samar da tsaro a Najeriya musamman a yankunan da rashin tsaron yake kamari wanda a iya cewa kaman ana zuba ruwa ne a rariya
haka wato kya iya cewa manya-manyan matsalolin guda uku ne da suka sa aka kasa nasara duk da kuma yawan kudaden da aka zuba kamar yadda kika ce dan akwai wato waɗansu bincike-bincike da suke nuna gwamnati ta kashe wajen wato trillion 13 akan matsalar Boko Haram kawai to amma wato matsala ta farko ita ce rashin shugabanci in kika kula lokacin shugaba Buhari bai yi kamar yana yi ba kuma in kana shugaba dole sai ka murza gashin baki kai jan ido waɗanda suke karkashin ka kasa su dole sun yi abin da ya dace amma zaki ga in baki manta ba lokacin da idan aka kai manya-manyan harhare muka tashi muka yi ta cewa shugabannin sojoji ba sa aikin su sai Buhari misali akwai lokacin da ya ce wai ai ya ma ga shugaban yan sanda ya ma rame saboda haka yana aiki
to madalla ba dai anan wannan hira ta kare ba dan haka domin jin karshen tattaunawar tamu da Bulaman Bukalti sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka to kada dai a shafa ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuwa ga rahoto na musamman
domin samun ci gaba dole ne biranen Africa su samar da na'urar da za ta bi su a nan gaba domin cimma hakan ya zama tilas ga shugabannin kananan hukumomi da su nemi hanyoyin cimma manufarsu Dr. Muhammad Mehula ya kara da cewa
yanda za a yi a bunƙasa ci gaban garin Gaundare wato abubuwa ne masu sauki ko masu wuya me yasa nace masu wuya domin masu zuwa su bunƙasan masu sauki kuma an samu masu bunƙasan to kaman da yanzu dai albarkacin shugaban ƙasa Fulbia Faransa ta zo ta ka tallafinta za a bunƙasa garin Gaundare gari ba ma Gaundare ba in gari samu hanya na bunƙasa gari ba dama to sun zo za yi mana hanya za yi kulta wannan shine babba ba ma hanya ba magudanan ruwa yafi hanya daraja don da kuke ganin magudanan ruwa babu ruwa je keje shiga gidan mutane ko magudanan ruwa toshe ba a bude ba ruwa je shiga gidan mutane abba mu kuma waɗanda za su iya yi sosai ba irin mutane da ake ba ma hanya daya da za yi wata 8 ne shekara 8 din nan ba abba mu mutane dai da ya kamata abba mu su yi mana hanya to da yake Allah ba mu hanya dama turawa su sun san darajar magudanan ruwa su yanzu sun bada kuɗi na yi da magudanan ruwan don Allah don annabi masu hannu da shuni da masu fada a ji su tsaya a aiwatar da wannan tallafin sosai
bisa la'akari da wannan hangen nesa da kuma girman wannan aiki mai wuyan gaske ne yasa Mr. Thierry Marchand jakadar Faransa a Kamaru ya dauki matakin zuwa Gaundare ta hanyar haɗin gwiwar Faransa domin aiwatar da wannan aikin Mr. Thierry Marchand yace
c'est important pour moi d'abord de venir ici à Gaundare quelques jours pour m'apercevoir des besoins
Mr. Faransa ta da fara aikin sa yanda ake iya kokarin iko domin wato a ga an maida wannan birni a matsayin ta Faransa domin wato sama ma wannan birni da yake wato kusan mu ce mararraba ne a sa yankin arewa da kuma na kudancin Kamaru saboda haka gyara wannan birni a daidaita ta da sauran wato birane ya zama wato aiki ne muhimmi wanda kuma alhakin ya rataya a wuyan wato Faransa
Il faudra bien que ici à Ngaoundéré la coopération française continue à s'exprimer.
Da nufin bunƙasa wannan birni da samar da arziki, haɗin gwiwar Faransa na aiki kafada da kafada da hukumar WFP.
Ici au camp.
Ni dana tsaya karatu na wato a makarantan primary, anan ban samu ci gaba da wannan karatun ba.
Domin taimakawa ƴan gudun hijiran Afrika ta tsakiya da suka kwashi shekaru sama da 10 zaune anan.
Donner aux enfants.
To ba shakka wato muna yaba wannan kokari da WFP take yi na wajen wato sama mayara abinci domin wato ajiye su a cikin aji
suna gina gidajen su baki daya a gargajiyance a fili mai kimanin kadada 37 muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da yan gudun hijiran Central Africa mutum kimani 12,000 ne ke rayuwa cikin kuncin hankali da kuma zaman lafiya hakan bai hana yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa ba Zainabu Abu ta kara da cewa
yau shekara 8 kenan muke nan a wannan sansani muna fama da wato matsalar rashin inda zamu je mu yi noma da kuma matsalan gwamutse
a ra'ayin dukkanin ci gaba ba zai iya cimma biyan bukata ba ce tare da samar da horo da ya dace ga ƴan ƙasa wannan shine dalilin da yasa WFP ta yanke shawarar ajiye yaran cikin ajujuwa ta hanyar basu abinci domin gudun kada su sulale zuwa bin shanu a lokacin kiwo jami'in diplomasiyar Faransa na da wannan ra'ayin
ya zama tilas a kanmu mu yi wata hoɓɓasa don ganin cewa mun ba ma yara abinci da ya dace domin su samu su kasance a cikin aji suriya
a lokacin da jami'in diplomasiyar faransa ya zo yankin hasumiyar na ruwa na ƙasar kamaru ya yi tunanin dawo da wannan babban birnin yankin daidai da sauran manyan biranen ƙasar ta fuskar samar da manyan hanyoyi to koya mazauna garin ke ganin wannan batun Dr. Muhammad Mehula ya kara da cewa
to mu ba abin da zamu cewa mai girma shugaba Fulbiya she godiya mun gode ma Fulbiya mun kan mun kara godiya mu population ga wanda mu kan ma da kuke gani ana cewa mutane su opposing ne shi Fulbiya ba ruwan shi da wannan Kamaru dai na mai kasa ne kawai to da inda mutane suke dauka mu su opposing ne mu mai da ya sa a zuciyar shi baje ba mu tallafi ba to kun ga a fito dai karfi da karfe a gode ma shugaban kasa Allah ba shi lafiyar la kara mishi lafiyar la ba shi iko saki tsayawa mu samu abin da yafi haka a hada kai dai kaman da aka ce a baya duk kuma mu hadu mu gode ma mai kasan mu ne mu UNDP RDP CRL Durawa Hausawa Bayawa duk mai kasan mu ne Fulbiya hanya dan UNDP JB dan RDP JB dan ARN JB Badure JB Babume JB Bahaushe JB mu duk mun hadu mun gode
shugabanci na garin shine mafita ga matsalolin nahiyar Afrika Kalubalen da suka shafi zaman lafiya da tsaro sun fi nuna matsalolin shugabanci inji ƙorarren Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru
to madalla a gaida Muhammadu Awol masu tsaro kafin mu ci gaba sai a dan sauraro wannan yanzu kuma ga garba awul da labarin wasanni
a takaice shugaban hukumar kullun kafin kasar jamhuriyar kamar samuwar fito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakarin kullun kafa a cikin kulakulan din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai club din kusan ta garwa ce ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma club din bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika club din yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji Awal Musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da Samuel Eto yake yi ga abin da ya fada a yayin da muka yi kicibi da shi a filin kwallon kafa dake Benin Douala
abin da zan ga maka kasan Eto ya zo ne gyara muna kwallo a Kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa bane da yake wada bi da yake pool biyu ne a Kamaru na Premier Division don shaka club shaka pool akwai Premier Division yanzu an wasa ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za samu jarumi daya wanda zai represent Kamaru a waje to ball da aka yi abin da zan ce ball yayi kyau saboda yau shekara 16 muna da equipe ɗayan da yake dominant football a Kamaru shine Cotton football de Garoua su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier da ya samu kudi jaka miliyan 50 deuxième ya samu 25 da troisième tanong da quatrième sun samu miliyan 10 to don kuwa wallahi muna jin dadin wasan Kamaru da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru wanda aka ba da ballon d'or ma duk yau a madadin Eto tunda muke a Kamaru ba taba yin wannan gasa ba
masu magana dai suna cewa ba a san miki to ba sai miya ya kare mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Kuma Abdullahi an gaida Awal Garba da labarin wasanni yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labaru a takaice
Rahotanni na cewa an kashe shugaban wani bangaren kungiyar ƴan ta'adda ta Islamic State da kasar Afghanistan cikin wannan makon a wani yanki da ke kan iyaka da Pakistan kamar yadda jami'an leken asirin kasashen biyu suka tabbatar wa muryar Amurka Sana'ullah Gafari wanda ake kirarin shine sarkin Islamic State na Khorasan ko ISK a takaice ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun watan Yuni 2020 an fi sanin sa da suna Shahab Al-Muhajir kuma an ce yana da shekaru 30 da haihuwa yayin da fadan da ake gwabza a Sudan ya shiga mako na 8 bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin Khartoum Yusuf Aizat mai baiwa dakarun kota kwana ta RSF shawara kan harkokin siyasa ya yi garanin cewa mayakan su sun kame babbar majiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke Yarmouk kuma tana karkashin kulawar janar Muhammad Hamdan Dagalo Shugaban Faransa Emmanuel Macron da rakiyar matarsa Bridget ya isa French Alps yau Juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba mu wuka jiya a Lamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin Annecy. Macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin Grenoble inda ake jinyar uku daga cikin yara hudu da aka daba mu wukar. Jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki, wanda don haka ya zama tsohon shugaban kasa na farko a tarihin Amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya. Tuhumar mai fannoni 7 wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba na zargin Trump da aikata laifukan da suka hada da saba mu dokar gwamnatin tarayya wanda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa wanda wani laifi ne da hukuncin sa daurin shekaru har 10 ne a gidan yari Trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntar sa mai suna Truth Social
to madalla ma saro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin Idris Abdullahi Babo da ya karanto labaran duniya sai Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni da injiniyan namu Robert Hawa Sharif ke fatan za a wayi gari lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC sai da safen ku